Rikici ya barke a tsakanin wasu masu karbar maula ga motoci a tashar motocin da ke unguwar Oshodi mai cike da hada-hada motoci a tsakiyar birnin Lagos wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya. Rikicin dai ya tashi ne a lokacin da kowane bangare na masu jiran maular ya ja dagar cewa shine yake da haƙƙin karbar kuɗi a wajen masu lodin motoci da ke jirga-jirga zuwa wasu sassan birnin Lagos da ma wajen birnin Lagos wanda ya yi sanadiyar ba ta kashi a tsakanin matasan da ake kira Agbo Tuni dai kwamishinan ƴan sandan jihar Lagos ya kai ziyara a tashar motar ta Oshodi don ganewa irin sa irin halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi da jibge jami'an ƴan sanda don tabbatar da doka da oda. Waɗannan matasa da suka yi gumurzu don mallakar wuraren lodi dai sun yi amfani da makamai irin su aduna, bindigogi, kwalabe da dai sauransu. Wani ganau ba jiyau ba ga rikicin ya yi wa muryar Amurka bayani a game da halin da ake ciki a unguwar ta Oshodi. Shi ma kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Lagos, Mr. Ken Nwosu, ya tabbatar da faruwar lamarin. Kakakin rundunar ƴan sandan ta jihar Lagos, Mr. Ken Nwosu, ya ce mutum ɗaya ya rasa ransa, sun kama mutane 19, aduna 8 da harsasai 4. Mr. Ken Nwosu ya ce a halin yanzu suna nan suna kifi suna bado a unguwar ta Oshodi domin dawo da doka da oda. Sai dai wasu rahotanni sun nuna cewa mutanen da suka mutu sun kai mutum 3. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.